sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk sanin nan ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na ranar yau Juma'a 8 ga watan Satumban shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanun labarai.
To Murtala, Rasha ta kai wani harin makami mai linzami wanda ya afka birnin Kryvyi Rih a Ukraine wanda ya sanadiyar mutuwar wani dan sanda tare da raunata wasu da dama. Koriya ta Arewa ta kaddamar da jirgin yaki mai nutsu a karkashin ruwa sannan ta saka shi a ayarin jiragen da ke sintiri a tsakanin ruwan tsibirin Koriya da Japan. Sannan shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro zai kai ziyarar aiki kasar China inda ake sa ran cewa kasashen biyu za su sabunta dangantaka tsakanin su a daidai lokacin da dangantaka take da tsani tsakanin Beijing da kasashen yamma.
To bayan labaran duniya za ku ji cewa al'ummomin yankin Agadez na Jamhuriyar Niger da ci gaba da kokawa kan matsanancin tsadar kayayyaki sakamakon ruke kan iyaka da kasar Algeria ta yi.
Kina akwai masala da yawa ga magidanci kana da yara yau ka tashi ka sani ba da menene zaka karya musu ko da menene in suka zo da ranar zashi ci. Kai wannan sadar bamu taba gani irin ta.
Yayin da gwamnatin shugaba Bola Tinubu ta cika kwanaki 100 kan karagar mulki, ƴan Najeriya na bayyana ra'ayoyinsu kan kamun ludayinta dangane da alƙawarin da ta yi musamman a sha'anin tsaro da tattalin arziki.
Mu dai a nan yankin Danko Sagu ta Gabas, gwamnatin tarayya gaskiya ta kasa. Kullum mutanen da sun tarar da mutane gona sun kashe mutane sun ɗauki mutane. Babu abin da ya gudana na ɓangaren tsaro.
Kamar kowace ranar Juma'a yau ma za a ji shirinmu na duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa. Haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu saurari. To amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Sauraro assalamu alaikum da fatan kun gune lafiya. Ga labaran duniyar kamar yadda muka same su. Wani harin da Rasha ta kai da makami mai linzami ya afka birnin Kryvyi Rih a Ukraine tare da kashe wani jami'in yan sanda sannan kuma ya raunata wasu da dama a cewar ministan harkokin cikin gidan Ukraine Igor Klemenko. Garin Kryvyi shine tushen shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky. Sannan kuma dakarun saman Ukraine sun kakkabo jirage mara matuƙa kakirar Iran samfurin Shahid guda 16 cikin 20 a yankin Odessa wanda Rasha ta harba da sanyin safiyar yau Juma'a bisa bayanan jami'an soji. Wannan shine karo na biyar cikin makon nan da aka kai hari Odessa. Gwamnan yankin Ole Kipa ya faɗa a wani sakon da aka wallafa a Telegram. A wani hari na daban, akalla mutum uku ne suka ji rauni bayan da Rasha ta kai wani samame a arewa maso gabashin birnin Sumi. Kafar watsa labaran Koriya ta Arewa a yau Juma'a ta ce kasar ta kaddamar da jirgin yaki mai nutsu a karkashin ruwa sannan ta saka shi a ayarin jirage da ke sintiri a tsakanin ruwan tsibirin Koriya da Japan. Shugaban kasar Kim Jong-un ya sanar a wurin kaddamarwar da aka yi a ranar Laraba cewa jirgin ruwan yakin mai lamba 841 da aka lakabawa suna Hero King Kong Ok wanda ya kasance sunan wani dan kasar mai mahimmanci a tarihin kasar zai kasance ɗaya daga cikin jiragen yakin kai harahare wato harahare dakarun sojin ruwan kasar Koriya ta Arewa. Masharhanta sun ce da alamu jirgin ingantaccen samfurin jirgin yakin karkashin ruwan zamanin Soviet ne da ke ajin Romeo submarine wanda Koriya ta Arewa ta saye daga kasar China a shekarun 1970 sannan ta fara kera su a cikin gida. Tsarin jirgin ya kunshi inda za a yi harba wato za a iya harba kambu goma wanda ke nuni da cewa ana kyautata zaton jirgin na makare da makaman kare dangi da makami mai linzami. Ruwan sama kamar da bakin kwarya a Hong Kong da kudancin China cikin dare ya haifar da ambaliyar ruwa a kan titunan birnin da hanyar jirgin kasa da ke karkashin kasa. Namarin da ya dakatar da harkokin zirga-zirga sannan ya tirsasa rufe makarantu. Fayafayen bidiyon da suke ta yawo a kafafen sada zumunta sun nuna titunan Hong Kong, Shenzhen da makusanciyarsu Guangzhou cikin ruwa inda motoci suke wucewa a cikin ruwan kana masu aikin ceto suna bin titunan cikin kwale-kwale. Ruwan ya gangara matattakala da na'urar da ke kai mutane tashoshin jirgin kasa da ke karkashin kasa a Hong Kong sannan motoci sun makale a cikin ruwan laka da ya mamaye kan tituna. ruwan da aka yi a Hong Kong ya kai inci 6 a cikin sa'a daya, mafi girman alkaliman da aka taba samu tun daga shekarun 1884. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC.
Ranjima kadan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan bari mu leka bangaren rahotanni. To mayan da kungiyar kasashen Afrika ta yamma wato ECOWAS ta kakabawa jamhuriyar Niger ta kunkumi ciki har da rurrufe kan iyakoki sakamakon juyin mulkin soji da hanbarar da gwamnatin zababben shugaban kasar. Al'ummar Niger din suke kokawa kan matsananciyar rayuwa sakamakon tashin farashin kayayyaki a kasar. A baya-bayan nan ne kuma kasar Algeria duk da yake ba ta cikin kungiyar ECOWAS to amma ta karba bukatar kungiyar na rufe kan iyakar ta da Niger domin nuna adawa da juyin mulkin. Lamarin da al'ummomin da ke kai iyakar musamman a gare suka ce ya kara jefa su cikin matsanancin hali. Wakilinmu Hamid Mahmud na dauke da karin bayani.
Tun bayan juyin mulkin da aka yi a Nijar da kasashen da ke makwabtaka da kasar ke tarfe iyakokinsu da dama daga cikin garuruwan da ke kusa da iyakokin na kokawa dangane da tsadar rayuwar da suka shiga kuma tuni magidanta suka ce hauhawar farashin ta fara kaiwa matakin da basu taba gani ba
ga tsada abubuwan da suka shafi masarufi komi wanda ya sahi abinci yau yayi tsada kina akwai matsala da yawa ga magidanci kana da yara yau ka tashi ka sani ba da menene zaka karya musu ko da menene in suka zo da ranar zashi ci kai wannan sadar ba mu taba gani irin ta yana da wuya ba mu taba jin irin wannan sadar ba sai wan ga gani
dalilin tafi wannan harkar ta alshe yau ga ya komi ya ƙara kudi talaka za a rufe abin da za a yi ci ba kana dauke da shikka uku cikin aljifin ka ba ta iya tafi maka abincin da za ka yi da yau da gobe da shi ba ka iya
jihar Agadez da ke arewacin Nijar na da iyaka da ƙasar Algeria kuma tana daga cikin yankunan da ke fuskantar tsadar rayuwa wasu daga cikin mazauna yankin sun bayyana yanayin matsin da suka shiga sakamakon rufe iyakokin ƙasar
kage dai akwai rashin kudi kuma tsada abinci to kage matsala biyu kenan dan abin da kake samu kai ya rage to kuma kai abin da zaka ci shi bai rage ba yana nan dole sai ka ci shi kenan kage akwai matsala kuma ya ƙara kudi kuma kage shi da Adam dole ne sai ya ci kenan dole yanzu bangare za a bari a ci wani bangare kana iya zama ba ka da wutar lantarki dan ka ci abinci tunda yanzu in ka samu dan kudin da yake na ci abincin ka ne wuta zaka biya ko abinci zaka ci sai ka ci abinci kai dai kawai al'amarin bare ma akwai matsala
duk abin da ka sani ko menene ya hau kamar samai suna hawa su shinkafa suna hawa to talaka shi yanzu wanda sai ya tashi da safa za ta yi samu abin da za ci da iyalin shi to kuma wanda abubuwan suna hawa kenan ina lafiya ga talaka
ɗan kasuwar dai sun ƙara farashin kayayyakin abinci ne suna masu alakanta hakan da rufe iyakokin ƙasar Algeria Aminu Waje shine shugaban ɗan kasuwar jihar Agadez
kayan suna fito daga iyaka Algeria ne Algeria kuma sai ya zama to sulhi iyaka to wannan rihi iyaka da suka yi sai zama to kayan ba su fitowa da sauki kuma akwai masu yan kayakin su da suka ji hakan na rihi iyaka kuma kowa sai ya rike kayakin shi abin da katsa da kayakin nan rihi iyaka nan ta alji shi ne matsala kusan ce maka ba abin da farashin shi bai dan kara ba
tuni kungiyar da ke yaki da tsadar rayuwa a Niger ta yi kira ga yan kasuwar da su fitar da wani tsari da za su sauƙaƙa wa talakawa halin kuncin da suke ciki Muhammad Abubakar wakilin Adedai sai wadata a reshen jihar Agadez
yan kasuwa kuma kuma su fito da kaman wani tsari na musamman wanda yake ya daidai da wanga lokaci wanda ke birman ba su takura ma kansu ba amma kuma ba su takura ma talaka ba kuwa suna hangen nesa suna aiki da halin da talaka yake ciki kenan ya kamata a ce yu sun kawo su wani sauki cikin roban na masarufi wanda yake sun kai amfani da su kenan ya kamata a ce an kawo wannan birman sun kawo gurin su a ce su ma sun taka rawa a zo a gani cikin wanga hali da talaka suke
tun dai bayan da kungiyar raya tattalin arzikin Afirka ta yamma suka aiwatar da takunkuman da suka sanya wa Nijar sakamakon juyin mulki wasu yankuna na kasar ke fuskantar kalubalen kasuwanci Hamid Mahmud muryar Amurka daga Agadez jamhuriyar Nijar
a gaida Hamid Mahmud kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC za ku kuma iya bibiyar mu a shafukan mu na sada zumunta kamar Facebook da Instagram da X har ma da YouTube yanzu kuma ga Aisha ta dawo da cigaban labaran duniya
Wani rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch da aka fitar a yau Juma'a ya ayyana cewa 'yan Taliban a Afghanistan suna aikata laifin nuna wariyar jinsi sakamakon hana mata da yara mata 'yan Afghanistan samun walwala. Tun bayan da Taliban ta karɓi ragamar mulkin ƙasar a shekarar 2021, an ba da rahotanni da dama kan yadda kungiyar take ƙoƙarin danne haƙoƙin mata da yara mata tare da ƙoƙarin hana su wata mu'amala a cikin jama'a. A cewar rahoton mai taken yadda mulkin Afghanistan ke gudana ƙarƙashin ikon Taliban, abubuwan da aka haramtawa mata a kasar sun hada da hana su zirga-zirga bayyana ra'ayinsu yin aiki neman ilimi takaita kayan da za su saka da kuma kama su da ake yi ba tare da bin ka'ida ba Taliban tana zargin majalisar dinkin duniya da kungiyoyin yamma da yadda wato da yada farfaganda akan mulkinta inda ta jaddada cewa sharuɗan addinin Islam take bi saboda haka duk wata adawa da wannan tsari matsala ce ga addinin a ƙarshe ma'aikatar harkokin wajen China a yau juma'a ta shaida cewa shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro zai kai ziyara China tsakanin yau 8 zuwa 14 ga watan Satumba lamarin da yake nuni da sabunta dangantaka tsakanin kasashen biyu a daidai lokacin da dangantaka take da tsani tsakanin Beijing da kasashen yamma a cewar ma'aikatar harkokin wajen China ziyarar Maduro za ta gabaci wasu tattaunawa tsakanin wata tawagar Venezuela da ta kunshi mataimakin shugaban kasar da ministan harkokin mai sannan a bangaren jami'an China kuma ta kunshi ministan harkokin wajen kasar Wang Yi a Shanghai tun farkon makon nan mataimakiyar shugaban Venezuela Delcy Rodriguez a wani sakon da ta wallafa ta manhajar X a yau juma'a ta ce gwamnatocin biyu suna kokarin karfafa dangantaka tsakanin su kana za su fadada hadin kai da ayyukan kasa da kasa wanda ya ta'allaka akan zaman lafiya da girmamawa waɗanda suka kasance ginshikin yarjejeniyar majalisar dinkin duniya
Aisha Mu'azu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A Najeriya yayin da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta cika kwanaki 100 kan karagar mulki, ɗan ƙasar na tofa albarkacin bakin su kan kamun ludayin gwamnatin dangane da muhimman alƙawarin da ta yi a lokacin yakin neman zaɓe. Tinubu da jam'iyyar sa ta APC sun yi wa 'yan Najeriya alƙawarin shawo kan matsalolin tsaro da tattalin arziki idan aka zaɓe su. Wadanda manazarta suka ce sun dabaibaye ci gaban ƙasar wadda ta fi kowace yawan jama'a da ma ƙarfin ma'adinai a nahiyar Afirka. Daga Sokoto ga rahoton Muhammad Nasir.
Matsalar rashin tsaro ita ce kan gaba ga dukkan matsalolin da suka dabaibaye al'ummomi a arewacin Najeriya kuma tana daga cikin matsalolin da waɗanda ke rike da madafun iko yanzu suka yi alƙawarin magancewa idan aka zaɓe su. Bayan da suka soma mulki ya zuwa yanzu sama da kwana 100 mazauna wasu yankunan arewa sun ce har yanzu da saki. Jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya na daga cikin yankunan da matsalar ke haddabar jama'a musamman a kudancin jihar. Kuma na zanta da wasu daga cikin mutanen yankin.
Sunana Alhaji Sulegeji Bena, don kowace local government Kebbi state. Magana kwana 100 da gwamnati ta yi a saman mulki, gwamnatin tarayya mu dai a nan yankin don kowace ta gabas. Gwamnatin tarayya gaskiya ta kasa. Saboda a halin yanzu ga mu mun yi magana shiga kaka, ana magana shiga kaka. Amma dai magana tsaro babu kullum mutanen nan sun tarar da mutane gona sun kashe mutane sun dauki mutane
sunana Salo Muhammad Bena babu abin da ya gudana na bangaren tsaro har yanzu akwai sauran hanya guda wadda ta rige mu muke zuwa neman abinci yanzu haka barayi sun maida hanyar su ta dauka mutane kaulin da ta yi ta kasa akan alƙawarin da ta yi na fada tsaro a yankin mu babu shi gwamnati tarayya
a jihar Sokoto ma da ke makautaka da jihar Kebbi mutanen da ke zaune a gabasin jihar su ne suka fi shan ukubar matsalar ta yan bindiga to ko sun ga tasirin alƙawarin da yan siyasa suka yi musu na samar da tsaro ya zuwa yanzu kwanaki 100 bayan soma mulkin su
sunana Bello Alhaji Salihu Isa Alƙalawa kuma ina nan a cikin garin Isare game da ita harkar tsaro kamun ludayin gwamnatin tarayya yadda mutane suke kallo cewa a ɗan kwanakin nan akwai abun a zo a yaba amma dai ana buƙatar a ƙara kokari sannan a kare jami'an tsaro waɗanda ake tunanin za su fi ƙarfin su waɗannan 'yan ta'addan da suka dabaibaye wannan yanki namu na sabon birni da ita. Su waɗannan 'yan ta'adda an san inda suke. Ya dace a ce akwai jami'an tsaro a cikin ƙauyuka inda mutane suke domin 'yan gudun hijira su koma su ciri noman da suka yi. Sannan ya dace akwai su waɗannan jami'an tsaro a cikin manyan garuruwa irin Isa da Sabon Birni da Goronyo da sauransu. Kaga ana buƙatar babu jami'an tsaro a cikin ƙauyuka sai dai su zo su tafi na cikin gari ne suke zuwa ƙauyuka suna kai ɗauki idan buƙata haka ta taso ko su kan je surveillance.
To sai dai a wasu yankunan mazauna wuraren sun ce akwai 'yar dama kamar yadda wani mutumin Sabon Birni Lukuman ya shaida min.
Eh gaskiya akwai sauki sosai.
Na'am.
Amma dai yankin nan na Isa ne dai har yanzu akwai abubuwan da suke ta faruwa gaskiya. Gaskiya yanayin na Isa har yanzu ana da buƙatar taimako na jami'an tsaro gaskiya. Inda matsalar take dama tsakanin Shinkafi Isa zuwa Sabon Birni.
Gwamnatin Najeriya da ƙarƙashin jagorancin Asuwaju Bola Ahmed Tinubu a iya cewa ta kasa magance wannan matsalar duk da alƙawarin da ta yi wa jama'a a waɗannan yankunan. Sai a matakin jihohi, gwamnatin jihar Sokoto ta ce ta samar da motoci ga jami'an tsaro domin taimakawa ga ayyukan samar da tsaro. Abin jira a gani ko motocin za su yi tasiri wajen sauƙaƙa matsalar ta rashin tsaro da yake a can baya ma gwamnatoci sun yi ta baiwa jami'an tsaro motoci domin samar da tsaro, kuma kwalliya ta kasa biyan kuɗin sabulu yadda ake buƙata. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Ta gaida Muhammad Nasir. Masu saurare, yanzu agogonmu a nan Washington DC yana cewa karfe 11:16 na safiya kenan. Kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Wasanni a takaice.
Muna kawo muku labaran wasanni daban-daban daga yankuna daban-daban na duniya. Kwallon kafa. Gari karuga, kwallon kwando har da taraga, kokawa da dambin zamani da na gargajiya.
Wanda bai ga dambin shago bana da sauran kallo mutun yana.
Amma daga matakin cikin gida da na ƙasa har ya zuwa na ƙasa da ƙasa, wasu lokutan har ma da ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan wasanni da kungiyoyi zagar ranku.
Irin kamar club irin Watford a ce ta ci mu 4-1, abu ne abun kunya kuma dama.
Kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a shirye-shiryenmu na karfe 9:30 na dare daga ranakun Litinin zuwa Asabar na kowane mako. To kada manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mota VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Shirin Duniyar Amurka nan makon zai haska fitilarsa ne kan cece kucin da ya biyo bayan kamewa da shugaban ɗin jam'iyyar Republican a majalisar dattawan Amurka Mitch McConnell ya yi a karo na biyu, yayin da yake magana a wani taron manema labarai a jiharsa ta Kentucky. Mutum da ya janyo jama'a da dama ciki har da ɗin jam'iyyarsa suka fara dasa alamar tambaya kan ko zai iya kammala wa'adinsa a majalisar da ci gaba da shugabancin jam'iyyar a majalisar ta dattawa. Sai ku biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. Barilla. Kamar yadda watakila wasunku suka ji a farkon shirin, ana ci gaba da cece kuce bayan da shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawan Amurka Mitch McConnell ya yi shiru ya kasa magana yayin da yake jawabi a wani taron manema labarai a makon da ya gabata a jiharsa ta Kentucky da yake wakilta. Yayin taron manema labaran wanda aka yi a ranar Larabar makon jiya, wani ɗan jarida ya tambayi McConnell ko zai sake tsayawa takara a zaɓe mai zuwa. Tambayar da McConnell ya nemi ɗan jarida ya maimaita har sau biyu. Sai da duk da cewa ɗan jaridan ya maimaita tambayar, sai aka ji ya yi shiru bai ce komai ba na tsawon wasu daƙiƙoƙi 20-30.
I'm sorry, I had a hard time hearing you.
That's okay. What are your thoughts on running for re-election in 2026?
What are my thoughts about what?
Running for re-election in 2026.
Wannan dai shine karo na biyu a ƴan watannin baya-bayan nan da McConnell mai shekaru 81 yake yin tsit, wato a ji ya yi shiru idan yana jawabi. Lamarin da ya janyo cece kuce musamman ma a tsakanin ƴan jam'iyyar Republican. A watan Yulin da ya gabata, McConnell ya fuskanci makamancin wannan yanayi, inda aka ji ya yi shiru yayin da yake tsakiyar magana a lokacin da yake wa manema labarai jawabi a majalisar dokokin Amurka. Wannan lamari ya sa wasu daga cikin ƴan Republican ɗin suka fara fargabar ko zai iya ci gaba da jagorantar su a majalisar. yayin da wasu ke tunanin ko ma zai iya kammala wa'adinsa wanda zai kare a shekarar 2026. Senator Josh Hawley na ɗaya daga cikin 'yan majalisar dattawa a bangaren 'yan Republican da ke tunanin lokaci yayi da McConnell zai koma GP.
Is he able to do the job? I mean, he's going to have to answer that question. Do I think he should be leader? No, but again, I voted that way back in December, so my view is okay.
Yace zai iya ci gaba da aikinsa, a ina ga shi ya kamata ya amsa wannan tambaya. Ya kamata ya zama shugaba? A'a, saboda na taɓa zaɓar wannan matsayi a watan Disamba. Wata fargaba da wasu 'yan Republican irin su Senator Hawley suke nunawa ita ce lamarin zai iya zama bambara kwai idan su 'yan Republican suna ikirarin bai kamata shugaba Biden ya sake tsayawa takara a zaben baɗi ba saboda shekarunsa sun ja. Sai kuma su amince Senator McConnell ya ci gaba da jagoranci duk da cewa shi ma shekarunsa sun ja. Ga kuma wannan alama da yake nunawa ta yin shiru idan yana tsakiyar magana. Tusiri a ranar Larabar da ta gabata, Senator McConnell ya ce zai tsaya ya kammala wa'adinsa a matsayinsa na shugaban 'yan Republican a majalisar dattawa, inda ya ki amsa tambaya kan halin lafiyarsa. Yayin wani lokacin cin abincin rana tare da abokan aikinsa na 'yan Republican, McConnell ya yi nuni da sanarwar da likitan majalisar dokokin Amurka Brian P. Monahan ya fitar, wacce ta nuna cewa baya fama da wata cuta mai alamun zai samu bugun zuciya ko ya shiga yanayi na shiɗewa. Ya kuma ƙara da cewa a shirye yake ci gaba da jagorantar 'yan jam'iyyar ta Republican a majalisar dattawa. Babban aikin da ke gaban McConnell a yanzu shine muhawarar da za a tafka kan kaucewa rufe ma'aikatan gwamnati nan da ƙarshen watan Satumban nan, yayin da kuɗaɗen da aka ware don kashewa a wannan zangon shekara suke gab da ƙarewa. Aikin da McConnell ya ce a shirye yake tunkara. Wasu abokanin aikinsa na nuna shakku duba da abin da ya faru da shi a kwanan nan tun bayan wata faduwa da ya yi a baya, amma magoya bayansa irin su Senator Tom Tillis da ke wakiltar jihar North Carolina sun nuna gamsuwa da jawabin da McConnell ya yi na cewa zai iya aikinsa ba tare da wata tangarɗa ba. Senator Kevin Cramer da ke wakiltar jihar North Dakota ya nuna goyon bayansa shi ma ga McConnell, inda ya ce ya gamsu da yadda ya fito ya faɗi gaskiya. Manyan 'yan Republican da ke sha'awar hawa kujerar McConnell idan ya tafi, irin su Senator Corin da Senator John Thune na jihar South Dakota da Senator John Barrasso na jihar Wyoming, duk sun nuna goyon bayansu ga McConnell. A shekarar 1984 aka fara zaben McConnell, inda ya je majalisar dattawa a karon farko sannan ya zama shugaba a 2007. A watan Janairun da ya gabata, McConnell ya zama shugaban 'yan jam'iyyar Republican a majalisa da ya fi daɗewa a wannan mukami. A shekara mai zuwa da za a yi zaɓe, zai ƙara tsayawa takarar shugaban 'yan Republican a majalisar, yayin da a 2026 za a yi zaɓen da sai ya sake tsayawa takara kafin ya koma majalisar ta dattawa. Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin duniyar Amurka na wannan makon. Yanzu a madadin Des McConnell da Fiona Nandudu, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
Gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana ta email.
Bari mu fara da saƙon mai mana Idris Kano da Bilkisu Garba na Ali Kamba da Hajiya Binta Women Leader Doguwa Kano, waɗanda suka ce hakika matan karkara sun fi kowa shan wahalar rayuwa a daidai wannan lokaci. Muna kira ga ministan jin ƙai a Najeriya da ta dinga ziyartar karkara domin ganewa idan ta halin da matan karkara a Najeriya suke ciki na buƙatar tallafin gwamnati. Sai saƙon Babandi Mamman Bandi tare da Ali Sarkin Yaƙin Nima da Amadu Mamman Bandi da Hamidu Kalalabuwa Difa, waɗanda suka ce yadda wasu ɓata gari ke yin amfani da zaman dirshin na ƙyamar zaman sojan Faransa a Nijar suke cin zarafin al'umma a birnin Yamai mai abin takeici ne ya kamata mahukuntan jamhuriyar Najeriya su dauki matakin shawo kan wannan lamari sai sakon Sani Muhammad Chindo ungur karkun madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya wanda yake hakika matsalar rashin tsaro da ta'addabi jihohin Zamfara Katsina Niger Kaduna da Sokoto abin tashin hankali ne muna kare kira ga hukumomin kasar mu a Najeriya da su kare daura kamar yaki da matsalar rashin tsaro wacce take katutu a waɗannan jihohi da ƙarshe nake addu'ar Allah ya zo nan mana da kasar mu lafiya amin suma amin sai sakon Yusuf Meleda Gololo jihar Bauchi wanda yake halaka yan bindiga masu garkuwa da mutane a ƙaramin hukumar jama'ari da dan gidan jarumi Aliyu Kwarayi hakan yayi daidai Allah ya raba na gari da mugu a ƙarshe sai sakon Abubakar Ankuri Lakwaja da Balaniya shi Lakwaja daga jihar Kogin Najeriya waɗanda suka ce muna fata ƙarshen yajin aikin gargadi da kungiyar kwadugoce na kwanaki biyu ya sa gwamnati ta cika alƙawarin da ta yi wa yan Najeriya wajen kawo musu sauƙin rayuwa
to madalla masu rare kafin mu je ga shirin mu na karshe bari mu kawo muku wannan sakon
tafiya sannu dai shirin manuniya na ta shimfidar share shekaru shirin shiga lungu da sakuna don tsamo tsarin tsibe wuru-wuru
ga ma'aikatan ba a ƙara musu albashi aka yi ba amma kuɗin da ake cewa ana kashewa a kansu sai ƙaruwa yake
manuniya na baiwa mata damar damawa don kada ji su shiru
maza sun tauye haike sun hana walwala kuma ba kowa ba sai in ce miki gwamnati
shirin manuniya kan bibi ba a san yadda magabata suka yi siyasa a shekaru aru-aru
an daure ni shekara biyu haka bini da fahim sun ce na ban ne ku a yafe min nace a maida mu wanda ya aiko da kudin
idan ta kai daga-daga kuma mukan dangana da masu manyan kujeru
dole mu faɗa wa shugaban ƙasa cewa kundin tsarin mulki fa ya ba mu dama mu tsige ka
ku ci gaba da kasancewa da shirin manuniya na sashen Hausan muryar Amurka duk karfe 6 da safiyar Juma'a don jin yadda muke tsage tsantsar tsabar gaskiya kuru-kuru
to madalla da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma a takaice
to a takaicen wani harin da Rasha ta kai da makamai mai linzami ya afka birnin Kryvyi Rih a Ukraine tare da kashe wani jami'in yan sanda sannan kuma ya ranota wasu da dama a cewar ministan harkokin cikin gidan Ukraine Igor Klemenko garin Kryvyi shine tushen shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky sannan kuma dakarun saman Ukraine sun kakkabo jirage mara matuka kirar Iran samfurin shahid guda 16 cikin 20 a yankin Odessa wanda Russia ta harba da sanyin safiyar yau Juma'a bisa bayanan jami'an soji Kafar watsa labaran Koriya ta Arewa a yau Juma'a ta ce kasar ta kaddamar da jirgin yaki mai nutso a ƙarƙashin ruwa sannan ta saka shi a ayarin jirage da ke sintiri a tsakanin ruwan tsibirin Koriya da Japan Shugaban kasar Kim Jong-un ya sanar a wurin kaddamarwar da aka yi a ranar Laraba cewa jirgin ruwan yaƙin mai lamba 841 da aka lalaka bawa suna Hero King Kong Ok wanda ya kasance sunan wani ɗan kasar mai mahimmanci a tarihin kasar zai kasance ɗaya daga cikin jiragen yaƙin kai hare-haren dakarun sojin ruwan Koriya ta Arewa. Ruwan sama kamar da bakin kwarya a Hong Kong da kudancin China cikin dare ya haifar da ambaliyar ruwa a kan titunan birnin da hanyar jirgin kasa da ke ƙarƙashin kasa. Lamarin da ya dakatar da harkokin zirga-zirga sannan ya tursasa rufe makarantu. Faya-fayan bidiyon da suke ta yawo a kafafen sada zumunta sun nuna titunan Hong Kong, Shenzhen da makusanciyar su Guangzhou cikin ruwa wanda motoci suke wucewa a cikin ruwan kana. Masu aikin ceto suna bin titina cikin kwale-kwale. Ruwan ya gangara matattakala da na'urar da ke kai mutane tashoshin jirgin kasa da ke ƙarƙashin kasa a Hong Kong. Sannan motoci sun makale a cikin ruwan laka da ya mamaye kan titina.
To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakace shirin mu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin inda a ciki za mu kawo muku rahoto kan muhimmanci da kuma kalubalen ilimin yaki da jahilci a kasar jamhuriyar Nijar wanda al'umma suka bayyana cewa kashi 80 cikin 100 na al'ummar ta ba su da ilimin zamani albarkacin bikin wannan rana ta yau da ake bikin ranar yaki da jahilci ta duniya Yanzu a madadin Aisha Mu'adu da ta taya ne gabatar da shirin da kuma Fiona Nandudu da ta kula da sauti ta kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Murtala Faruk sanin nake muku fatan alkhairi ma assalamu.